that Godwin N. Obaseki of PDP, having satisfied the requirement of the law in meeting the 25% in two-thirds of the local government area in the state, and having a margin of lead higher than the council vote, is thereby declared the winner and returned elected.
Babban jami'in tattara sakamakon zaben kujerar gwamna a jihar Edo kenan ke bayyana yadda ta kaya a zaben kujerar gwamna, inda gwamna Godwin Obaseki ya samu nasara da ƙuri'a 307,955, yayin da abokin takararsa Fasto Eze Iyamu na jam'iyyar APC ya samu ƙuri'a 223,619, bayan da ya bayyana sakamakon zaben ɗan jihar ta Edo. Sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da nasarar da gwamna Godwin Obaseki ya samu kamar haka.
My name is Monday. I'm happy for this Obaseki election because Somole, you want to betray this man.
Wannan yana cewa ne sunana Monday, yace ina cike da farin ciki dangane da nasarar da gwamna Obaseki ya samu, sannan kuma Oshomole ya so ya kassara jihar ta Edo. To amma muna godiya ga Allah da ya kawo muna ƙarshen wannan zabe cikin kwanciyar hankali, saboda haka ina cike da farin ciki sosai. Ita kuwa wannan yar jihar Edo ce tace,
yes, I'm happy for the election because it's very peaceful, no wahala, we thank God, the policemen.
Tana cewa ne ina murna da wannan zabe da dan takarar mu ya samu nasara, saboda babu tashin hankali, sannan kuma babu wata matsala. Muna godiya ga mabuwayi, muna kuma jinjinawa hukumomin tsaro na sojoji da ƴan sanda. Shi kuwa wannan yace,
we thank God for the election where they do for Edo State, because the way where the election today go, the election is going successful, and we thank God our candidate Obaseki, he win the election.
Yana cewa ne muna godiya game da zaben da aka yi a jihar Edo lamun lafiya, domin yadda aka tafiyar da ayyukan zabe, abin yayi kyau matuka. Muna godiya ga Allah sosai da dan takarar mu Godwin Obaseki da ya samu nasara a wannan zabe, ko muna kira gare shi da ya gudanar da ayyukan raya kasa.
Lami Muhammad Kasar Zance, gaskiya muna farin ciki sosai. Mun ba mu rarraba kudi a wajen zabe ba, ba mu raba naira biyar ba.
Sunana Usman Aliyu, na ji dadi a zabe wani ayi dama, ni na san cewa sai ya sake dawo duwuri wurin mutane suke masa.
Su ma dai yan jam'iyyar ta APC a jihar ta Edo da suka sha kai a wannan zabe na kujerar gwamna, ga abin da suke cewa dangane da wannan lamarin.
Sunana Alhaji Muhammadu Fanga Tumatur Mata, dan jam'iyyar APC a nan Edo State. Dangane da sakamakon zaɓen shi ɗan siyasa, ai ya san faɗuwa, ya san tashi. Saboda haka ni wannan zaɓe alhamdulillah tunda an yi shi an gama lafiya.
Sunana Khalid Umar, ɓangaren APC. To mu martanin mu dai mun faɗa ma sauran jama'an da muka tare da su cewa komai na Allah ne. Ƙorafin da aka gare mu mun ga wurare da dama wanda ya zamanta mu ba ai muna adalci ba.
Wani mai sa ido da ya kula da yadda zaɓen ya gudana, ga abin da yake cewa.
Sunana Comrade Zubair Laden, wakilin Citizens Rights for Leadership and Peace. Wannan zaɓe tabbaci ne na ƴanci, saboda duk wanda yake aikin zaɓe a wannan zaɓen da aka gudanar ya zazzaga zai ga cewa mutane an fito.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga birnin Benin, jihar Edo, Najeriya.